بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره وإداره العظيم الحمد لله أشكو ونن ساتيا من البركة وطرانا الحمس وإشرين دعوكو غوطن جمادة أولى هجرة دوئرة دليهود أربعين دبير الله كاوم دنشي غبادة كراتوم نا بلوغ المرام a cikin wannan makaranta ta mutum Ahmad Sheikh Ali Harabi wanda take unguwar Sharada gindin Garu saboda haka zamu muna cikin babul masajidi zamu tashi hadisin Abu Sayyidina Anas ne ko yawa hadisi na 212 a cikin littafin bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi haqqa qadri wa mudadil azim an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam urdat alayya ujuru ummati daga sayyidina Anas yake cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce urudat alayya ujuru ummati an bujuro mun da sakamakon al'ummata urudat alayya ujuru ummati an bujuro mun da sakamakon al'ummata ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa dukkan sakamakon al'ummar saladun suna ayyuka na sallah ne na zakka na sadaka na salati da abubuwa na alkhairi hattal qazatu yace hattal qazatu wato har abin da yake na cutarwa yukhrija ar-rajul da mutum zai fitar da ita min al-masjidi daga masallaci mudallaci duk Allah ya nuna masa urudat alayya ujuru ummati an bujuro min dalada sakamako na al'umma ta hatta qabatu har abin da yake abin cutarwa yukhrujaha ar-rajulu da mutun zai fita da ita min al-masjidi daga cikin masallaci kamar majina kaga majina a masallaci in mutun ya gani musulmi ya gani ai zai cutu ka kankare ka tsaftace ta kamar ka ga wani abin cuta a masallaci anyar wata kaya ce wani abu ne ka dauke kayar sallallahu alaihi wasallama to shine yace rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi Abu Dawud da Tirmidhi ne suka fitar da wannan hadisin wasta garabahu amma Tirmidhi yace hadisi ne wanda yake garibi an fahimta akwai garaba a cikin hadisin yawa ya hadisin an fitar da shi ta hanyar akwai inda aka same ta hanyar mutum daya hadithu wasahu ibn khuzaima ibn khuzaina khuzaima abubakar ibn khuzaima ya inganta ruwaya dan haka abinda zamu fahimta cikin wannan hadisi cewa duk abinda kai na alkhairi Allah ba zai tozaranta ma da shi ba shi yasa duk abinda zakai yi ikhlasi kai shi dan Allah ko kaga abin cuta a masallaci ka fitar da shi ko kaga wani mutum tsoho ne ka kyautata masa ko almajiri ya bara in naira biyar ba shi duk wani alheri ka wulaƙantar da wani alheri ya alkhairi karshenta abin da ka rena din nan shi zai ma zai taimake ka alkiyama an fahimta sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah bai masa kayi ba hatta sakamakon al'ummarsa gaba ɗaya Ubangiji ya nuna masa duk Allah ya nuna masa alayhi salatu wassalam yawa wannan ya isa mu da sanin darajar shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa Ubangiji ta Allah ya buɗe masa hatta wato irin abubuwan da muke aikatawa na alkhairi Allah ya buɗe wa manzon Allah to ko don wannan kayi alkhairi ko don wannan kayi sharri cewa wanda muka fi so a duniya da lahira duk abin da kai na alheri yana gani ko don wannan ma dan gayin alheri sannan wannan hadisi yana nuna mana wato kwadaitarwa akan tsaftace masallaci shi masallaci ba na kowa bane na Allah ne ko yau ka gina masallaci to na Allah ne saboda haka a tsaftace shi ta hanyar share shi a kawar da abin cuta a ciki hatta wari shi ma tsabace ne dan zai cutar to a fesa turare a gyara shi yawa to wannan shine na gana a wannan hadisin zamu tsaya saboda kuma lokaci ko wa ziyara ta makaranta alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa laqala khatamul ma sabaqana wa sallallahu alaihi wa sallam والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومداده العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.